Sashin Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, da fata an tashi lafiya. Baba Yakubu Makeri ne tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Litinin 28 ga watan Agustan shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwa da muke tafi da su, ga Hawwa da kanan labarai.
Kasar Isra'ila ta faɗa a jiya Lahadi cewa ministan harkokin wajenta ya gana da ministan harkokin wajen Libya a kasar Italiya, duk da cewa ba wata hulɗa ta a hukumance tsakaninsu. Dubban mutane ne suka yi zanga-zanga a Nijar jiya Lahadi domin nuna goyon bayansu ga juyin mulkin da sojoji suka yi a kasar a watan jiya. Wata majalisar soji ta faɗa cewa a jiya Lahadi 'yan tawayen Hutu da ke samun goyon bayan Iran sun kashe sojojin Yemen 10.
Kanun labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa shugaban Amurka Joe Biden ya gayyaci shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu zuwa ga wata zama a gefen taron Majalisar Ɗinkin Duniya a watan gobe.
Tattaunawa ce wadda za ta kasance akan yadda kasashen biyu za su yi aiki tare, kuma na tabbata kafin lokacin shi wannan taro shi shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu zai tattara bayanai na bangarorin da yake ganin cewa zai fi buƙatar taimakon ita kasar Amurka din.
A cikin shirin za a kuma ji cewa rundunar haɗin gwiwa a yankin tafkin Chadi ta miƙa wasu tubabbun 'yan Boko Haram 46 ga gwamnatin Chadin.
Ga dukkanin alama mayakan nan na Boko Haram ba su iya ima sojojin kasashen nan. Na biyu kuma yana iya nunawa shi su kansu mayakan Boko Haram ɗin sun fara gajiya.
Sannan kabar kowace safiyar Litinin yau ma muna tafe da shirin Ciki da Gaskiya wanda Sarfilu Hashim Gumal zai gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama domin jin kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga labaran duniyar mai karantawa Hawwa Sharif. Kasar Isra'ila ta faɗa a jiya Lahadi cewa ministan harkokin wajenta ya gana da ministan harkokin wajen Libya a kasar Italiya, duk da cewa babu wata hulɗa a hukumance tsakaninsu, kuma sun tattauna akan yiwuwar yin hulɗa da juna. Tun a shekarar 2020 Isra'ila take kokarin maido da hulɗa tsakaninta da haɗaɗɗiyar daular Larabawa da ƙasar Bahrain da Morocco da Sudan, ƙarƙashin yarjejeniyar maido da kyakkyawar alaƙa da aka yi malaƙabi da Abraham Accord da aka cimmawa da taimakon Amurka. Ministan harkokin wajen Isra'ila Eli Cohen ya faɗa cikin wata sanarwa cewa ya yi magana da ministan harkokin wajen Libya game da kwakwarar damar da ƙasashen biyu ke da ita na samun wato na ƙulla hulɗa a tsakaninsu. Mai magana da yawun gwamnatin haɗin kan ƙasa ta Libya a birnin Tripoli, babban birnin ƙasar anan take ba a lokacin da aka nemi ci wani abu, bai ci wani abu ba a lokacin ganawar tasa da Cohen, inda ministan harkokin wajen Libya ya bayyana kyakkyawan aniyarsa da ganin cewa an samu nasara akan wannan batu. Dubban mutane ne suka yi zanga-zanga a Nijar a jiya Lahadi domin nuna goyon bayansu ga juyin mulkin da sojoji suka yi a ƙasar cikin watan jiya, sa'o'i kaɗan kafin cikar wa'adin da aka baiwa jakadan ƙasar Faransa na ya fice daga ƙasar. Masu zanga-zangar sun taru ne kusa da sansanin sojin Faransa a Yamai, babban birnin ƙasar, inda wasu suka riƙa ɗaga tutocin ƙasar ta Nijar ko ta ƙasar Rasha, wasu kuma ɗauke da kwalaye da ke ɗauke da saƙonnin kira ga sojojin Faransa na su fice daga ƙasar. Ƙasar ta Faransa, wadda ta yi wa Nijar mulkin mallaka, har yanzu akwai sojojinta 1,500 a ƙasar ta Nijar. Sun riƙa taimakawa hanɓararren shugaban ƙasar Muhammad Bazoum wajen faɗa da dakarun da ke iƙirarin jihadi da ke da ƙarfi a yankin, kafin sojojin su kifar da gwamnatin a juyin mulkin da aka yi a ranar 26 ga watan Yuli. Majalisar tsaron ƙasa ƙarƙashin jagorancin Janar Abdulrahman Tiani da yana tsare da shi da iyalin shi a fadar shugaban ƙasa, an fara zanga-zanga ta jiya Lahadi tun da jijjifin safiya a wani shatale-tale kusa da filin jirgin saman Yamai, daura da sansanin sojin saman ƙasar ta Nijar, inda sojojin na Faransa suke, inda masu zanga-zanga suka amsa kira ko kuma roƙon da ƙungiyoyin da ke goyon bayan sabbin jagororin ƙasar. Wata majiyar soji ta faɗa a jiya Lahadi cewa 'yan tawayen Hutu da ke samun goyon bayan Iran sun kashe sojojin Yemen 10 a wani yankin arewaci na ɓangaren 'yan Awari a wani hari na bazata. majiyar da ta nema a saka yata ta shaida a kafar yada labarai ta AFP cewa wasu shida sun samu raunuka a yayin harin wanda yan huta suka kai a yankin da ke kan iyaka tsakanin kudancin Lahaj da Baida. Su ma mayakan hutu hudu sun rasa ransu da dama kuma suka samu raunuka cewar majiyar. A nan take dai ba a ji ta bakin yan tawayen ba. Harin da ya kaikaci wani wuri da yan tawaye da yan awarin sa kai suka yi dandazo da ke da gurin ganin sun kafa kasar su mai cin gashin kai a kudancin Yemen irin wadda ta kasance har zuwa 1990 a cewar majiyar sojojin. A yan watannin nan dai tashin hankali ya rafke kudancin Yemen inda aka kashe sojoji a harin da aka danganta da kungiyar Al-Qaida a yankin na kasashen Larabawa.
To an jima kadan Hauwa za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan wakilin shugaban Amurka Joe Biden ta musamman ambassada Molefe ta ziyarci shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu inda ta mika masa tai na zama tsakanin shugabannin guda biyu a lokacin taron Majalisar Dinkin Duniya a New York a watan Satumba mai zuwa. Jami'in yada labarai a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya Malam Abdulaziz Abdulaziz ya bayyana wa wakilinmu Umar Faruk Musa yanda wannan ganawar ta kaya.
Wannan ziyara ce wadda su shugaban kasar Amurka Mr. Joe Biden ya turo ita wannan babbar jami'ar gwamnatin Amurka domin ta zo ta gana da shi shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu na farko kan yadda za a samu karin haɗin kai da kuma aiki tare tsakanin kasashen guda biyu da kuma musamman abubuwan da suke faruwa yanzu na nan yammacin Afirka tun bayan juyin mulki da aka yi a jamhuriyar Niger. Kuma babban muhimmin abu shine ita wannan bakuwa ta sanar da shi shugaban kasa cewa shi shugaban kasar Amurka Joe Biden yana matukar yabawa da ayyukan da shi shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu yake yi da kuma muhimmancin wannan ga cigaban Najeriya da kuma cigaban yammacin Afirka gaba daya. Wannan ne yasa ta kawo masa goren gaita daga shi shugaban kasar tasu domin su samu su gana idan ya je taron shugabannin kasashe da za a yi na musayar Majalisar Dinkin Duniya wanda za a yi a birnin New York.
A ganinka menene muhimmancin wannan goron gayyata na musamman da yake an ce Joe Biden shugaban Tinubu ne kawai yake sha'awar ya tattauna da shi a lokacin da ake wannan taro na Majalisar Dinkin Duniya?
To babban muhimmancin wannan gayyata shine yana ƙara nuna mutuncin Najeriya da kuma kimar da kasashen duniya suka dauki shi shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu da yanda kuma zuwan shi matsayin shugaban kasa ya ƙara fito da mutunci da kimar Najeriya. In ba a manta ba, a tun farkon hawan shekarar mulki akwai kasar Faransa wadda ta gayyace shi zai halarci wani babban taro da aka yi na shugabannin kasashe wanda shi ma kusan yana daga cikin kalilan da aka gayyata wannan taro. Wannan yana nuna irin yanda kasashen duniya ba wai na Afirka kadai ba, na ko ina da ina suke ganin kimar Najeriya, suke ganin cewa shugaba Bola Ahmed Tinubu mutum ne wanda su iya aiki tare da shi domin kawo cigaba.
Maganar tsaro da maganar wahaloli na rayuwa na gaba-gaba akan matsalolin da Najeriya ke fuskanta, kuma ga maganar Niger wanda ECOWAS take ta gwagwagwa da ita, kana ganin waɗannan muhimman abubuwa guda uku ko hudu za su kasance maganganu da shi Bola Ahmed Tinubu yake sha'awar ko fatar Joe Biden ya yi wani abu domin tallafawa yankin Afirka?
Kwarai kuwa, ai ka san dama kamar yadda na ce tattaunawa ce wadda za ta kasance akan yadda kasashen biyu za su yi aiki tare, kuma na tabbata kafin lokacin shi wannan taro shi shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu zai tattara bayanai na bangarorin da yake ganin cewa zai fi buƙatar taimakon ita kasar Amurka din domin shawo kan wasu abubuwa da suka shafe mu na cigaba da kuma na matsalolin yau da kullum.
Tuma dalla a gaida Umar Faruk Musa da wannan rahoto. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye, sannan kuma za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da ma Instagram. Yanzu ku ga Hauwa da ci gaban labaran duniya.
A jiya Lahadi, ƙasar Ukraine ta ce wani jirgin ruwan ɗaukar kaya ɗauke da wato da karafa zuwa Afirka ya isa ruwan Romania lami lafiya bayan da ya bar garin Odessa na Ukraine da ke kusa da ruwa bisa wata hanyar wucin gadi a yankin kogin Black Sea. Tun a farkon wannan watan na Agusta ne kasar Ukraine ta samar da sabuwar hanyar ta shiga jiragen ruwa. A watan jiya Rasha ta fice daga wata yarjejeniyar fita da hatsi ta kogin na Black Sea da za ta bayar da damar wucewa da hatsi domin amfanin jama'a a jiragen ruwa daga tashar ruwan Ukraine. Da yake ficewa da take ficewa daga yarjejeniyar Moscow ta yi gargadin cewa za ta iya kai harin soja akan duk wani sundukin da ya tashi daga tashar ruwan Ukraine. Sundukin na biyu ya isa ruwan Romania ne lami lafiya sakamakon bi ta hanyar mu ta wucin gadi a yankin ruwan Black Sea, in ji shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ta kafar sadarwar X wadda aka fi sani da Twitter a baya. Jami'ai sun ce a jiya Lahadi kasashen Masar, Habasha da Sudan sun koma bisa teburin tattaunawa da suke yi a tsawon shekara guda game da takaddama da ake na dam din da kasar Habasha ke ginawa akan babbar hanyar ruwan kogin Nilu. Komawa ga tattaunawar ta zo ne bayan da shugaba Abdul Fattah al-Sisi da Prime Minister Habasha Abiy Ahmed suka faɗa a watan jiya cewa suna sa ran cimma yarjejeniya cikin watanni hudu game da aikin dam din da Habashan ke ginawa. Masar dai ta bayyana fargaba ta game da ginin dam din da ta ce ba zai yi wa kasar ta kyau ba muddin dai aka gudanar da aikin dam din ba tare da yin la'akari da kasar ta ba.
A gaida Hawa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Toma da lasa a gafarce mu. Rundunar haɗin gwiwa a yankin tafin Chadi ta mika wa gwamnatin kasar Chadin wasu tubabbun 'yan Boko Haram guda 46. Kakakin rundunar ƙarancin kasashen yankin tafin Chadi wato MNGTF Laftanan Kadar Abubakar Abdullahi shine ya bayyana wannan, inda yake cewa kwamandan sashi na biyu na rundunar Manjo Janar Juma Yusuf Mamat Itno shine jagoranci mika 'yan Boko Haram ɗin ga hukumar ƙasar. An dai mika su ne ga ministan kula da walwalan jama'a na kasar Chadi Honorable Abdullahi Mbudu Mbami a garin Bagasola a wani bangare na irin hubbasa da rundunar MNGTF ɗin da gwamnatin shiyar ke yi na ƙarfafa wato gwiwar 'yan ta'addan su aje makamansu. Ga dai Hassan Maina Kaina da ƙarin bayani.
A wannan runduna ta haɗin gwiwa ƙasashe hudu da suke tafkin Chadi wato multinational joint task force ta mika mutane 46 wanda suka kunshi mayaka har da kuma iyalinsu ga hukumomin kasar Chadi.
Kakakin rundunar ƙawancen kasashen tafkin Chadi Laftanar Kanar Abubakar Abdullahi kenan ke mun ƙarin bayani dangane da yadda wasu gwamman mayakan Boko Haram suka mika wuya a kasar Chadi. Biyo bayan matakai da rundunar ƙawancen kasashen tafkin Chadi ke ɗauka, mayakan da na ci gaba da mika wuya a kasashen Najeriya, Niger da Kamaru. Mika wuyan da mayakan na Boko Haram ke yi a babanan dai shine wanda ke ci gaba da faruwa a kasar Chadi, kamar yadda kakakin rundunar Kanar Abubakar Abdullahi ke shaida min.
A waɗannan mutane dai an mika su ne ta hannun kwamandan da ke kula da sashe na biyu wanda ya kunshi dukkan yankunan kasar Chadi, a Major General Juma Yusuf Mohammed Itno, wanda ya mika su ne zuwa ga ministan walwalar jama'a da tattaunawa na kasar Chadi Abdullahi Mbadu Bami a garin Bagasola da ke gundumar Lad. An mika mayakan da kayan tallafi na abinci da sauran masarufi ga hukumomin Chadi don hukumomi su ci gaba da duba da kuma gyara tunaninsu.
Kakakin sojojin tafkin Chadin ya kara da cewa
a wannan karuwa na mika wuya da muke ci gaba da samu daga bangarorin wannan runduna na kasashe guda hudu a wani babban abin karfafa gwiwa ne da kuma wata manuniya ce kuma da take nuna cewa wannan rikici da rashin tsaro da ake fama da shi a wannan yanki na tafkin Chadi hakika ya kusa zuwa ƙarshe.
Laftanar Kanar Abubakar Abdullahi mai magana da da yawun rundunar kawancen kasashen tafkin Chadi. A cewar wani kwararre a Najeriya, Farfesa Muhammad Tukur Baba, dan iya mutum biyu, wannan mikauya da mayakan Boko Haram ke yi a kasar Chadin na nuna wasu abubuwa guda biyu.
Mayakan kasashen nan na kai yaki wajen ƴan Boko Haram din nan, wato dai suna ta dada fada da yakin, suna kai musu farmaki ga dukkanin alama mayakan nan na Boko Haram ba su iya ima sojojin kasashen nan. Na biyu kuma yana iya nunawa shi su kansu mayakan Boko Haram din sun fara gajiya da shi wannan yaki da zama cikin daji da kuma dai zaman kunci da suke yi a daji suna kai hare-haren nan.
Farfesa Muhammad Tukur Baba, Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Maina Kaina da wannan rahoto. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro barkan mu da shirin ciki da gaskiya da masu azancin magana ke cewa wuka ba ta huda shi. Shirin da ke bibiyar karin take haƙƙin bil'adama. A yau za mu fara duba ƙorafin Comrade Adamu Jana da ke zargin gwamnatin jihar Yobe ta sake yarsa zuwa gidan yayi bayan da ya barazana fita zanga-zanga. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashim Gumel. Shirin ya sauka a jihar Yobe inda wani matashi da ake kira Kumar Bello Jana ya ce an tura kesa gidan yari suka yi ta zaman shari'a na tsawon lokaci ba tare da sanin wanda ya shigar da ƙararsa ba. Matashin wanda yake neman aƙalla ya nuna a duniya an take masa ƴanci ya ce gabannin kama shi ya shirya wata zanga-zanga kan neman gyara lamarin ilimi ta hanyar gyara ginin makarantu daga alwashin gwamnan jihar na ayyana dokar ta ɓaci ga sashen ilimi. Kumar Jana ya ɗora alhakin abin da ya zayyana da rashin gyara aƙalla wata makarantar sakandare da suka ɗau hotunanta da rashin ɗaukin gidauniyar raya ilimi ta Yobe da aka ƙaddamar Abuja a shekarar bara. Kumar Bello Adamu Jana ya ce sun rubuta takardu sun sha miƙa hukumomi da suka dace don sanar da su shirin gudanar da zanga-zangar lumana a Damaturu. Kwatsam gamanin ranar zanga-zangar sai ƴan sanda suka yi ram da su tare da keɓe su daga al'umma.
Sunana Kumar Bello Adamu Jana.
Kai mazaunin wani gari ne?
Ni mazaunin Damaturu ne.
Me matsayinka a yanzu, aikin gwamnati kake ko zaman kanka kake yi?
A'a, ba aikin gwamnati nake ba, zaman kaina nake. Ni ina da shagon ɗinki tela ne. Na gama university na 2018. Na yi study in physics. Ina da mata ɗaya da yarinya ɗaya.
Ya aka yi ka zama comrade?
Yadda aka yi na zama comrade ai shi comrade a tunani na duk mutumin da yake da wato kishin ƙasa yake son wato ƙasa ta ci gaba kuma akwai gaskiya a lamarin shi ina tunanin yana kokarin ya kwatanta gaskiya ina tunanin ya zama comrade.
Yi mana bayani, ka ce ka jagoranci wata zanga-zanga, me ya faru ne har ya kai ga kace an kama ka?
To, ita zanga-zanga da gaskiya a takaice mun fara wato bin diddigin me ke faruwa a cikin Yobe a kan harkar ilimi tun bayan zuwan gwamna mai Malabini da ya yi declaring state of emergency on education 2019 May. To, a time din yake ya yi declaring state of emergency daga baya aka fara tunanin cewa yes education zai zo ya ci gaba sosai har ma ya fi sauran jihohi. A ƙarshe aka zo aka yi Yobe Trust Fund a Abuja, aka ɗan tara kuɗaɗe su mutane gwamnoni da su ƴan kasuwa na Najeriya suka tara kuɗi don ci gaban ilimin Yobe. Aka zo aka gama 4 years, muka zo muka fara bincike, muka ga secondary school gaskiya ba a ma taɓa komai ba. Muna da 51 secondary school a Yobe, ina ga 6 su ne dai sauran boarding school. Wallahi abin in ka gani is very terrible. Idan ma musamman aka zo JSS Damaturu wanda makaranta ne wajen guda 6 aka tara a wuri daya.
Amma kana da labarin menene nawa ne aka tara a wannan gidauniyar da aka yi a Abuja?
wallahi a wannan gidauniya su kansu sun ki su fito su gaya mana nawa aka tara. Gaskiya dan tun ba yau ba muna bidiyan nawa aka tara a fito a gaya mana, sai ake ce mana a wasu ai sun bayar, wasu sun fada a baki ne daga baya ba su bayar ba. To ko ma me ake ciki, ya kamata a ce daga wannan lokaci zuwa yanzu wanda ya bayar, wanda bai bayar ba a fito a ce mana to ga abin da aka tara. An ce mana an kafa wani komiti da zai kula da wannan kudade din. Yanzu misali ai gwamna na da wannan SSA da suke a fadan abubuwan alherin shi a social media da sauransu. Ina ga wannan abun ma ya kamata a gaya musu su fito su fada cewa gashi ga committee da aka nada, ga kuma yadda za a yi da kudaden, ga yadda za a yi. Shine an gama tenuwa na farko, za a an shiga na biyu. Muka ga cewa gaskiya ya kamata gwamnati ta yi wani abu musamman secondary school, don mun fi emphasizing akan secondary school. Sai muka fara tunanin mu yi bincike tukunna mu kallon me yake faruwa. Muka yi bincike muka ga gaskiya secondary school sun fi facing challenges akan wannan abu. So shine yasa muka ce to bari mu rubuta leta ma SSG sakataren gwamnati, wato sai mu yi copying to relevant agencies kamar su Ministry of Education, Nigerian Union of Teachers, Public Complaint Commission, the Emirates Council ma dai da sauransu. Su DSS su ma mun kai musu leta da police commissioner cewa wannan makarantu suna buƙatan urgent attention, musamman ma shi wannan makaranta da ake kira Jesus da Matur wanda an hada secondary school wajen shida a ciki.
Wace kungiya ka rubuta wannan takardar, ko kawai kun kafa kungiya ce kawai kuka rubuta? Wace wakil ba ta da rajista, ko a matsayin ku watakila na 'yan ƙasa kawai kuka yaka?
A matsayin mu na 'yan ƙasa sai muka ce to bari mu zauna mu uku, da ni da Ali M. Ali da wani yaro ana ce Marko Maridba na Rahul, muka ce to bari mu rubuta letan nan. To amma ya kamata ya zama muna da kungiya ko ba ta da rijista ma, sai ya sa muka saka wa kungiyan wannan a group of concerned citizens. So matakin da muka dauka da bamu ji wani sako ba shine daga baya sai su DSS suka kira mu suka ce mana suna nan suna kokari akan wannan abu, za su ga gwamna me ke faruwa, insha Allah suna ga inde suka fada komai zai daidaita. To amma lokacin tun da gwamnan baya gari, to dai ana cikin wannan process din ne kawai sai muka san, musamman ni na ji drum mikiya na cewa gashi wai ana tuhuma na da wani foto da yake yawo cewa wai mu muka yi shi.
Filin ciki da gaskiya ya bincike har ya gano sunan ɗaya daga cikin mataimakan gwamnan jihar Yobe, Dr. Sharif Al-Muhajir, ne yake ƙaran matasan wajen 'yan sanda. Yana mai cewa idan takamar su raina mutane a yanar gizo, to shi ba zai kyale su mai da shi tamkar dan wasan fim ba.
Dr. Sharif Al-Muhajir,
na'am,
mun samu labarin akwai wasu matasa waɗanda suke korafin cewa an kama su, jami'an tsaro sun kama su, kuma da muka bincika sai muka gano kai ne, ko kuma in ce kana daga waɗanda suka kai korafi har aka kama waɗannan matasa duk da an ba da bailin su. Yi mana bayanin me ya faru ne.
To bismillahi wa salatu wa salamu ala rasulillah. Na farko dai ka sani cewa Malam Nasiru mu ma'aikatan gwamnati ne, kuma shugabannin al'umma ne a daidai iya level ɗin da muke ciki. Kuma ya kamata duk wani shugaban al'umma ya zama mai haƙuri, mai juriya, wanda zai iya jure abin da al'umman da yake shugabanta. To amma hakan ba yana nufin cewa kuma zai yi yadda ya jawo wa kansa abin da zai bar wa 'ya'yansa da zuri'arsa mummunan tarihi a rayuwa ta ƙarshe ba. Wannan shi ne dalilin da ya saka aka ɗauki wannan mataki. Abin da ya faru shi ne, kuma na ji daɗi da ku tambaye ni saboda ku ji me ya faru. Muna zaman-zamanmu muka ga hotunanmu a rubuce a kan wani shaji kamar kalanda a social media, ana yawo da shi akan cewa a rubuta hotunanmu a kan cewa Yobe a hannun 'yan sadi. Yobe a hannun 'yan sadi me yake nufi? An ce dai movie ne, film ne wanda zai fito, kuma ga hotona. Ni kuma ni nan ban yi alkawari da wata ma'aikatar fim akan cewa zan yi fim tare da su ba, ballanta na saka hotona. Ban yi sharadi, ni ba dan fim bane, ba fim bane sana'ata. Kai ka sani cewa na yi karatuwa, na kai matakin associate professor a university, saboda haka ba zan yi fim ba, bana kuma yi. So kaga ina tunanin cewa wannan abun an yi amfani da sunana da hotona a inda bai kamata da ni ba.
Shugaban gidan rayuwar ilimi a jihar Yobe, Injiniya Muhammad Abubakar, ya ce a cikin alƙawarin kimanin naira biliyan 10 da aka yi wa gidauniyarsu sun samu naira biliyan 1.5 kadai, kuma ainihin burin gidauniyar ta tara naira biliyan 25.
Mun fara wannan abin da buri na bukata kuɗi biliyan 25, an kuma yi taro mun samu gudunmawa daga jama'an gida da kuma abokanan arziki jihar Yobe. A lokacin da muka gama, kuɗi da aka yi alkawari biliyan 10 da ɗan kadan. To abinda aka samu kuɗi kasa daga ranar da aka yi kaddamar da asusu zuwa 'yan watanni da suka biyo baya, mun samu biliyan 1.6 da miliyan 600. That is 1.6 billion ko?
Gabaɗaya kenan ba?
Gabaɗaya abin da aka samu.
Bayan kuma tun farko ana neman biliyan 25 ne?
Biliyan 25. Kuma an yi alkawari daban-daban dai, mun tashi da alkawari na biliyan 10 da miliyan 200. Amma kuma abin da ya taru shi ne biliyan 1.6 billion.
Muna ji.
Mu abinda aikinmu shi ne mu yi ƙoƙari mu tara kuɗi kuma mu ɗan yi ayyuka wanda za su kawo ci gaba ga harkar ilimi. Ba kaman ajiyo ne mu muke yi, domin akwai ma'aikatar ilimi wajen guda biyu na basic and secondary da kuma na higher education, amma wanda muke harka da su basic da kuma su muke.
Wato duk injiniya, rashin kuɗi ma ya sa ayyukan ma kamar ba a ma yi abubuwa da yawa ba ma?
A'a, ana yi. Wato fahimta na aiki ɗin dole a fahimce shi sosai.
Masu sauraro, abinda ya sauka kenan saboda karewar lokaci, sai aka kasance da mu mako mai zuwa, inda za mu daura daga inda muka tsaya. Yanzu kam Aladdin Nasir Adamelin Kaya da ke birnin Abuja, daga nan birnin Washington DC ne Sarki da Hashin Gumal ke cewa mu kasance lafiya.
To madalla a gaishe ka, yanzu kuma ga Hawwa da takaitattun labaran duniya.
Kasar Isra'ila ta faɗa a jiya Lahadi cewa ministan harkokin wajenta ya gana da ministan harkokin wajen Libya a kasar Italiya, duk da cewa ba wata hulɗa ta a hukumance tsakaninsu, kuma sun tattauna akan yiwuwar yin hulɗa da juna. Dubban mutane ne suka yi zanga-zanga a Nijar jiya Lahadi domin nuna goyon bayansu ga juyin mulkin da sojoji suka yi a kasar cikin watan jiya, sa'o'i kafin cikar wa'adin da aka baiwa jakadan kasar Faransa na ya fice daga kasar. Masu zanga-zanga sun taru ne kusa da sansanin sojojin Faransa a Yamai, babban birnin kasar, inda suka rika daga tutocin kasar ta Nijar da ta Rasha. Wasu kuma dauke da kwalaye, dauke da sakonnin kira ga sojojin Faransa na su fice daga kasar. Wata majalisar soji ta faɗa a jiya Lahadi cewa 'yan tawayen Hutu da ke samun goyon bayan Iran sun kashe sojojin Yemen 10 a wani yankin arewaci na bangaren 'yan awari a wani hari na bazata. Majiyar ta nemi a sakaya ta shaida kafar yaɗa labarai ta AFP cewa wasu shida sun samu raunuka a yayin harin, wanda 'yan hutun suka kai a yankin da ke kan iyaka tsakanin kudancin Lahaj da Baida. A jiya Lahadi, ƙasar Ukraine ta ce wani jirgin ruwan ɗaukar kaya ɗauke da ƙarafa zuwa Afirka ya isa ruwan Romania lami lafiya bayan da wato ya bar garin Odessa na Ukraine da ke kusa da ruwa, bisa wa wata hanyar wucin gadi a yankin tekun Bahar Aswad. Tun a farkon wannan watan na Agusta ne kasar ta Ukraine ta samar da sabuwar hanyar tashar jiragen ruwa a watan jiya. Rasha ta fice daga yarjejeniyar fita da hatsi ta kogin na Bahar Aswad.
To masu sauraro, da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci, idan Allah kai mu a shirinmu na hantsi wanda zai zo muku karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Karfe 7 kenan agogon GMT da Ghana za ku ji mu dauke da wani sabon shiri. yanzu a madadin Hawwa Sharif da ta taimaka min wurin gabatar da shirin, da kuma Daji Balawi wanda ya shirya ba da umarni, da ban injiniya mu na wannan safiyar Malam Jubair. Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake muku fatan alkhairi. Wassalam.